Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su kawo mutunci ce kai tsaye ta tashoshin gidajen FM na VOA Africa akan mita 102 a zare kuma radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka so sai su dandangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a babban rana 16 ga watan satumba na shekarar 2016 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da juma'a ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanun labaran
rundunar sojan najeriya tare da taimakon sojoji daga kasashen kamaru da chadi da kuma jamhuriyar nijar makwabtan najeriya suna samun nasara sandakan hankali wajen kokarin murkushe ƴan Boko Haram. Wani harin gunar bakin wake da aka kai wani masallaci a arewa maso yammacin kasar Pakistan yau Juma'a ya kashe akalla mutane 30. Sannan kuma wata kotun daukaka kara a kasar Sweden ta share fagen yi wa wanda ya kirkiro WikiLeaks tambayoyi dangane da zargin yi wa wata mace fyaɗe.
Adalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji abin da ya sa sojojin Najeriya suka samu nasara akan ƴan Boko Haram.
Sojojin namu suna shiga daji-daji suna tafiya ko kaɗan-kaɗan ne ma a cikinsu da kayan aiki su tabbatar cewa su bi su maimakon su zauna sai sun zo sun same su.
Haka kuma masana harkokin sadarwa na zamani sun bayyana cewa harkokin sadarwan zamani suna da fa'ida ƙwarai da gaske duk ko da yake suna da illoli.
A cikin bincikenmu mun kalle shi ta bangaren siyasa, mun kalle shi ta rikicin arziki ko rikicin rabon mukamai.
Kana kuma muna dauke da hirar da muka yi da Sweden ɗin sandan Najeriya sai Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniya Amurka da abubuwan da kuka aiko mana, sakonnin da kuka aiko mana. Haka kuma amma duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Hafsan sojojin Najeriya General Tukur Yusuf Buratai ya ce rundunar sojan Najeriya ta samu ci gaba sosai a kokarin da take na murkushe kungiyar Boko Haram. General Buratai ya yi wannan furucin ne a lokacin da ya ziyarci muryar Amurka a hira da abokin aikinmu na sashen Turanci James Bute. Haka kuma ya yabawa haɗin kai da ake samu daga sojojin Kamaru da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar makwabtan Najeriya a wannan yaƙi. General Tukur Yusuf Buratai ya ce abin sha'awa ne a la'akari da cewa an kassara iyawar ƴan Boko Haram na mamaye yankuna da kai hare-hare. Kusan za a ce yanzu an kawar ko kuma an daƙile iyawarsu ta razana jama'a. A wannan makon ƙungiyar Boko Haram ta gabatar da wani faifan bidiyo da ya nuna ɗaruruwan magoya bayanta, tana kuma iƙirarin cewa har yanzu ƙungiyar tana nan daram. To amma General Buratai ya yi watsi da faifan bidiyon yana mai faɗin cewa ba komai ba ne illa propaganda. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Jama'an ƙasar Pakistan sun ce yau Juma'a wani harin ƙunar baƙin wake na wani bom mai ƙarfi ya ratsa wani masallaci da ke cunkushe da mutane a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan ya kashe akalla mutane 23 da raunana akalla mutane 30. An kai wannan mummunan harin ne a gundumar Muhammad Agency mai ƴanci kada ranka da hang da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Wani mai magana da yawan ɓangaren harantaccen ƙungiyar Taliban da ya ɓalle mai suna Jama'atul Ahrar ya ce ƙungiyarsa ce ke da alhakin kai harin. A lokacin da ta tuntuɓi muryar Amurka, ƙungiyar ta ce harin ya auna masallacin ne a saboda wakilan wata ƙungiyar ‘yan yaƙin sa kai da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar da ake kira Peace Committee suna cikin masu ibada a wannan masallaci. Wata kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar Sweden ta yi na'am da warantin kama wanda ya ƙirƙiro WikiLeaks Julian Assange bisa zargin yi wa wata mace fyaɗe. Hukuncin da kotun ta yanke ya share fagen a yi wa Mr. Assange tambayoyi a London a watan gobe idan Allah ya kai mu. Mr. Assange ya sha musunta zarge-zargen cewa ya yi wa wata mace fyaɗe a shekara ta 2010 kuma ya sha ƙoƙarin ganin an yi watsi da wannan batu, to amma haƙarsa ba ta cimma ruwa ba. Yau Juma'a kotun ɗaukaka ƙara a Sweden ta ce ta yi na'am da nazarin da wata kotun gunduma ta yi cewa ana tsammani ko kuma ana zargin Julian Assange da yi wa wata mace fyaɗe. Tun shekara ta 2012 lokacin da gwamnatin ƙasar Ecuador ta ba shi mafakar siyasa, Julian Assange ɗin yake zaune a ofishin jakadancin Ecuador a birnin London. Ya ce yana tsoron zuwa ƙasar Sweden domin yana zaton gwamnatin ƙasar Sweden za ta ƙizaƙiyarsa zuwa na Amurka, inda akwai yiwuwar a yi masa shari'a bisa caje-cajen cin amanar ƙasa a saboda rawar da ya taka wajen bayyana takardun gwamnati na sirri. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a yankin Kashmir na ƙasar India sun kama wani sanannen mai hankoron kare haƙƙin jama'a mai suna Kuran Parvez kwanaki biyu bayan an hana shi barin India domin ya halarci taron da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya take yi a Geneva a ƙasar Switzerland. Jami'an 'yan sanda ba su bayyana caje-cajen da ake wa Mr. Parvez ba. A ranar Laraba, hukumomin filin saukar jiragen zama suka hana Mr. Parvez shiga jirgi a birnin New Delhi zuwa Geneva, inda aka shirya zai gabatar da rahoto ya kuma yi wa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya bayanin zarge-zargen tauye haƙƙin jama'a da ake yi a yankin Kashmir na ƙasar India, inda tun watan Yuli yankin ke fama da hargitsi. A yayin da yake zantawa da muryar Amurka kafin a kama shi, Mr. Parvez ya ce hukumomin filin saukar jiragen sama ba su faɗa mashi dalilin hana shi shiga jirgi ba, illa kawai suka ce umarni ne daga ƙungiyar leƙen asirin ƙasar. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya fito fili ya tabbatar da rawar da gwamnatinsa ta taka wajen kashe 'yan jam'iyyar Patriotic Union ko kuma UPI a taƙaice a shekarun 1980. Shugaba Santos ya nemi gafarar wakilan ƙungiyar ko kuma jam'iyyar Patriotic Union da suka tsira wajen wani biki da aka yi a jiya Alhamis. Ya ce bai kamata a ce wannan bala'i ya faru ba. Sojojin Lema ne suka kashe kimanin mutane 300,000 lokacin da ake yin shawarwarin sulhu tsakanin gwamnati da 'yan jam'iyyar UPI a shekarun 1980. Al'amarin da ya sa 'yan ƙasar ta Colombia suka laƙawa suna kisan kiyashin siyasa.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro da ziyarar da shugaban sojojin ƙasa na Najeriya ya kawo jiya a nan sashen Hausa, inda Ibrahim Alfaha Ahmed ya tambaye shi yayin da suke canza dabarun yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ita ma ƙungiyar tana canzawa, amma duk da haka suna samun nasara, ko menene sirrin?
Ka san lokacin da muka zo, sunan operation da ake kira, ake kiranta zaman lafiya, operation zaman lafiya. To, muka ga wannan shekaru da shekaru ana ta maganar zaman lafiya, maimakon abu ta sauya, amma ba ta sauya ba, sai ƙara tabarbarewa take, sai ƙara ɓaci take. Sai muka ce, na ce to dole a samu sauyi. Wato, akwai abin da a Turanci ake cewa psychology. Dole mu canza tunanin yadda ake tunkaran 'yan wannan 'yan Boko Haram. Na ce to ya za mu yi, dole sai mun samu kirari wanda zai daidaita da yadda muka gan yadda za mu ci manufar namu ta yakan 'yan wannan 'yan Boko Haram. To, shi na ce za mu canza sunan daga zaman lafiya zuwa lafiya dole. Kuma wannan ya ƙara musu, ya ƙara ma sojojin kuzari. To, bayan wannan tambayan da ka yi, wato in ka duba ita dabarorin yaƙi na suna na dewa, wato yadda mu muka saba shine muna yaƙi ne yadda sojoji za su shiga layi, mu yi gaba, muka samu abokan hamayya, mu gwabza da su, in mun samu nasara mu tsallake mu ci gaba haka ake wato conventional approach da ake ake faɗa a turance to amma mun gan su ƴan Boko Haram ne da suke sarika noke ne sai su shigo cikin gari ma ba za ka sani ba suna boye da bindigan su sai su je su yi barna daga baya su gudu su koma cikin daji to muka ga haka muka ce to bai kamata mu ci gaba da haka ba kuma dole mu sauya salo to shi ne muka sa sojojin namu suna shiga daji daji suna tafiya ko kadan kadan ne ma a cikin su da kayan aiki su tabbatar cewa su bi su makon su zauna sai sun zo sun same su su za su bi su kuma akwai machine da muka sayo kwanakin baya shi ma yana taimaka mana domin a bi su yadda kasuwanci su ma suna amfani da ke da machine suna shigowa
wuraren da baya shiga
inda baya shiga da mota haka to duk wannan ya samu mamu sauya salon yaki da wayannan yan ta'addan Boko Haram kuma Allah ya sa ya ba mu nasara kuma muna cin gaba da wannan nasara insha Allah
haka ne
La ilaha illallah Muhammadu rasulillah ba gani sai Allah
To Allah kyauta a Bauchiko an gudanar da taron masana ne a harkokin sadarwar zamani ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Yin amfani da shafukan sada zumunta na zamani irin dangin WhatsApp, Twitter, Facebook da kuma Instagram ya zamanto tsani ga masu yin amfani da shafukan kan hau domin cimma burace-buracen su bincike yana nuni da cewa a Najeriya mulkin demokradiya ya taimaka wajen yin amfani da shafukan a fannin siyasa wajen tallata ƴan takara sai dai kuma masu yin amfani da shafukan kan rinka amfani da su wajen aikawa da munanan sakonni da zafafan kalamai na batanci wanda kan kai ga haddasa rikici Malam Abdul Gani Rufai Yakubu jami'a cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma a Najeriya mai suna Sitat ya gabatar da kasida kan irin binciken da cibiyar ta gudanar.
Cibiyarmu mun gudanar da bincike akan irin kalaman nan da ake yadawa a wannan dandali yau muna ta shekara biyu ma kenan. Abubuwan da muka gano abubuwa ne masu firgici domin idan ba a dau matakai ba za su haifar da matsaloli da yawa. To amma kamar yadda kuka sani kafin mu fara binciken mu sai da muka kirawo masana daga kasashe da dashen ba kamar kasashen Kenya kamar su Rwanda da sauransu irin kasashen da irin waɗannan kalamai ne suka janyo akai asarar rayuka
nan abubuwan da ka lura da shi yafi yawa ne ta fuskan siyasa irin maganganun da yake masu firgitawa dinnan ko kuma dai ta fannin ma zamantakewa
a cikin binciken mu mun kalle shi ta bangaren siyasa mun kalle shi ta rikicin arziki ko rikicin rabon mukamai ko kuma rikici da ya shafi gonaki da masu amfani da su ko kuma makiyaya da sauransu duk mun kalli wannan bangaren amma abin da yafi daukan hankali yafi alaka da siyasa
dan majalisar dattawa mai wakiltar Bauchi ta Kudu Sanata Ali Wakili Fagacin Bauchi wanda ya shirya taron na tambaye shi cewa yawancin ku ɗin siyasa zaka ga kun ma dauki yara nan matasa ne suna kaman kare muradan ku da kuma jefo wasu maganganu na tashin hankali da bacin rai ko kuma muzantawa juna
kai jam'u kenan kai dinnan ka sha hira da ni na ga maka cewa babu wani da ni na dauka cewa ya ci zarafin wani don ya kare maraduna na fada na sha nanatawa cewa kowa ya ga darajar shugaba kuma ala kulli yawmin na fada wannan kuma in kana cikin wannan yanan gizon ma zaka ga cewa wanda suka dauka wa kansu suke tallata na zaka ga cewa ba su taba cin zarafin wani ba kuma ko an zage ni kai dinnan sheda ne an ci zarafi na an yadda ma saboda an nuna mini ban isa ba da na je ma na kai police aka ce su suke da hukumar shari'a ba ma wanda yake siyasa ba ko kai ma kana tallan kanka yayin da kake hulɗa da wani a Ingila ko a America ya san al'adanka ya san jinsinka ya san tunaninka kun sada zumunta
daga bisani na tambayi wasu masu yin amfani da shafukan sadarwa a matsayin sana'a rayoyinsu ga abin da suke cewa.
Kin yakin Isa ya guda a social media. Babban wani abu da yake faruwa a wannan harka na social media shine akwai alkhairai da yawa a cikin sa, sai dai kuma akwai matsaloli. Matsalolin nan ko sun hada da yanda zaka ga wasu suna sharri mu wasu, ko kuma ka ga misali namiji yayi shigan mace yayi abu yana wasu abubuwa dai da sauransu. To amma ni ina gani abin da ya kamata ai shine duk wanda suke amfani da wannan kafa na Facebook su dauke shi abu ne mai muhimmanci. Kaga za a yi harkan kasuwanci da shi, ko da wani irin business kake, wannan kafa na Facebook yana da yanda zaka yi ka tallata hajanka.
Salisiya, in ka lura zaka ga wasu suna amfani da wannan kafofin watsa labarai ko me zan kira shi yanan gizo, suna amfani da shi ta wajen batanci da soran shi, wanda kuma dama ne aka samu wanda ya kamata ba a zage mutane ba, sai dai a gyara shugabanni, a tambaye shugabanni abin da ya kamata su yi wa al'umma.
Abdulhamid Muhammad, Mura Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To mun gode Abdulhab. Kwanan baya ne shugaban rundunar yan sandan Najeriya Idris Botun Ibrahim ya ziyarci sashen Hausa, kuma na tambaye shi ko me yake yi domin kara dawo da martaban yan sandan Najeriya.
Abin da zan faɗi a nan, ka san bayan shigowa na na yi meeting da su British High Commission Abuja. Akwai wani shugaban su a Abuja lokacin shi ne ya kawo nasu wasu independent assessment na 'yan sanda na Najeriya na yanzu. Kuma sun ce muna da 98% yadda na mutanen Najeriya ga police nasu. Abin da ke bi mun samu improvement da yawa wannan fannin. Maganar cewa 'yan sanda suna danna wa mutane haƙƙi da sauransu. Akwai a lot of improvement. 98% is a pass mark a kowane.
98%.
Yes. So abun da zance gaskiya mun samu improvement da yawa, kuma wannan abun shi shugabancin police at all levels, both from the commissioner, the AIG da sauransu. Ka san mutane su kai kana bada directive dai, kana bada directive akan gaskiya, akan adalci da sauransu, sauran dole su bi. To ni kuma I'm sure that police da muke da shi a Najeriya yanzu muna bin adalci ne, muna bin gaskiya, kuma muna bin laws, rule of law. Yes, rule of law. Ka san lokacin da shi kuna riga na ce principles, police a Nigeria yanzu za su bi principles guda biyu ne. Principles of core values na international policing.
Dokokin
yan sanda na ƙasa. Duniya ba ma na Nigeria ba, duka duniya.
Ƙasa da ƙasa.
Yes. Wannan that is one. Da kuma principle na democratic policing. Me ne principle na democratic policing? Accountable, representative and responsive police. That is police da yake listen to mutane.
Wanda zai saurari mutane.
Mutane kuma su biya abin da mutane ke so. To insha Allah, ina ganin insha Allah abin da zamu samu a police kenan a Nigeria.
Akwai wani shiri ne ko tsari da ka sa a kan wannan ɗin?
Abu ne muka faɗi, dole ne duka police from each every rank dole ne su biyo wannan abu.
Daga kai kanka kenan?
Daga kai na obviously da kai na yi. In ka tuna ka sanar da declaring asidi na. Da na hau mulkin ce na yi declaring asidi na gaya mutanen duniya ga
abin da ka mallaka.
Yeah. So it has to go down.
Inda duka ga ɗan sanda a America, tamkar ka ga charge office ne. Komai yana tare.
Komai yana tare shi.
Me fatanka game da irin abin da ka gani nan?
To gaskiya fata na, yes, ka san lokacin da na shigo na ce one of the issues in the gross speech na, one of the issues na faɗi shine magana uniforms, magana accommodation na yara, magana kuma shi sa nake ta yawo a Najeriya duk kawai na, ko na je Lagos, na je Delta, na je ƙasar Maiduguri, na je na addressing yara, na yi musu alƙawalin cewa by the time muke da abun nan enough abun nan za mu face wannan issues one after the other. Issue na barracks, issue na uniform, issue kuma na appearance on duty.
Sa kaya,
yes. Wannan alƙawari da na musu kenan. And wato issue na corruption in most of the system muke da shi. Ni I believe that by the time da muka bi gaskiya akan wannan, you know, utilization of funds da muke da shi na police, da kuma management da wannan items da muka saya, za a samu a little improvement a kan abun nan appearance na police a Nigeria.
Kai dai wa ce mutuncin ka na dai ga da ka sai da kayan sada kakka ya dai rikici kuma ni ba ne saka ta dawa in mun zama da dan sanda bai kurin kana ta kelle wai kai kana da dan sanda tunda akwai wadanda afarin kayan su akwai wadanda ke
to Allah ya kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu nan agogo ya ce karfe 10:11 na safe da minti 20 chip chip ga kuma shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo zan gabatar Shirin na yau zai ta'allaka ne akan cika shekaru 15 da aka kawo Amurka hari a shekara ta 2001. Za kuma mu duba labarin wani dan sanda ne da ya je kai dauki a lokacin wannan hari, wanda a dalilin hakan ya rasa ransa. Za mu ji yadda ƴan uwansa ke kewarsa shekaru 15 bayan wannan hari. A ranar Lahadin ta gabata ne aka yi bikin cika shekaru 15 da harin da aka kawo nan Amurka. Wanda ya laƙumi rayukan kusan mutane 3,000. Daga cikin waɗanda suka mutu, akwai mutanen farko da suka fara kai ɗauki a tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya, da nufin zuwa su taimaka wa waɗanda lamarin ya ritsa da su, amma kuma suka gamu da ajalinsu yayin da benayen suka rufta a kansu. A lokacin da jirgi na farko na Boeing mai ɗauke da fasinjoji ya bi kawo ɗaya daga cikin benayen cibiyar kasuwanci ta duniya, Aaron Leswi, wata ba'amurkiyar asalin ƙasar Ukraine. Ta samu labarin ne ta kafar rediyonta yayin da take kan hanyar zuwa aiki a cikin mota. Amma kuma san bai zo mata a zuciya cewa wani jirgi na biyu zai kuma afka ma gefen benayen ba, kuma bata san cewa kaninta John Skeller, wanda dan sanda ne, na ɗaya daga cikin mutanen da aka kira su domin su kai ɗauki ga mutanen da ke buƙatar taimako. A lokacin da wakilin muryar Amurka Titania Karshenko ta kai ziyara gidan Irene, ta nuna mata hotunan John yadda yake cike da farin ciki a ranar da ya zama dan sanda.
This was the happiest day in his life.
Wannan rana ta kasance mai matukar farin ciki ga rayuwar John, amma bamu taba tunanin cewa shekaru 8 kawai zai yi na aikin ba. Yayi matukar farin ciki a wannan rana, kuma dukkanin mu mun je wajen bikin yaye su da aka yi.
And the whole family went to his graduation ceremony.
Mike Day shine yayan John, kuma shigar John aikin dan sanda ya zo mu kowa da mamaki.
He wanted to be a fireman, he wanted to be a farmer, he wanted to be a truck driver.
John mutum ne da yake so ya zama komai. Zai ce maka yana so ya zama ma'aikacin kashe gobara, ko direban babbar mota, ko ya ce maka yana so ya zama injiniya. A kodayaushe John zai ce maka yana so ya zama komai. Amma da ya shiga aikin dan sanda, abin ya zo mana da matukar mamaki baki ɗayan mu.
Policeman, it was a shock for the whole family, even including me.
Bayan da aka kai harin na ranar 11 ga watan Satumba, Mike, wato yayan John dan sanda, shi aka kira ta wayar tarho daga ofishin ƴan sandan, an kuma faɗa mai cewa John na ɗaya daga cikin waɗanda aka tura domin kai ɗauki, kuma ba a ganshi ba. Har dai tsawon wasu ƴan makonni ba a ga John ba, kuma ƴan uwansa sun yi ta zira ido su ga ko zai bullo a kowane lokaci. Amma kwanaki 40 bayan faruwar harin na 11 ga watan Satumba, sai suka cire rai da ganin John.
Unfortunately, there were no remains.
Abin takaici ba a ga komai na ragowar John ba a wurin da ake mai lakabi da Ground Zero a Turanci, ko da sarkar sa ta zinari balantana agogonsa.
Tare da matarsa, Mike ya tattara kayayyakin John waɗanda za su riƙa tunawa da shi a kuma ɗakin ƙasa da ke cikin gidansu. Mike ya shiga ya kunna wani faifan bidiyo da aka ɗauka a lokacin John na raye, ya kuma gan shi yana rawa a ciki. Yakan kuma je inda wannan hari ya auku, inda yakan zauna a duk lokacin da babu kowa a wurin.
And I used to go there at night time when nobody was around, like the news.
Nakan je wurin da maraice a duk lokacin da babu kowa, kamar lokacin da kafafun yaɗa labarai na gidan talabijin da jaridu ba sa wurin. Sai na zauna kawai na yi ta magana da kaina, ko kuma na yi mai magana.
And talk to myself. Or talk to him.
Mike Day ya ce shekaru 15 da aka kwashe ba su rage mai zafin rashin dan uwansa ba, zai kuma ci gaba da tunawa da shi. To dangane da bikin tunawa da wannan hari na ranar 11 ga watan Satumba, wakilin muryar Amurka Raymond Tello ya tattaro mana ra'ayin mazauna birnin na New York kan yadda suke ji shekaru 15 bayan aukuwar lamarin.
A nawa ganin babu tsaro a duniya baki daya. Asali ma abubuwa kara tabarbarewa suke yi.
Wherever I go I feel safe. However,
duk inda na je nakan gamsu da irin tsaron da aka samar. Sai dai wannan abu da ya faru zai iya faruwa a ko ina.
I actually feel more in danger because
yanzu na fi jin kaina cikin hadari saboda irin tunzura mutane da ake yi da kuma nuna wariya.
Because of separatism
we enjoy a state of extreme security.
Muna cin gajiyar kyakkyawan tsaro kuma akwai wanda yake samar da hakan. Wani ne wanda ba mu iya ganin sa yake kula da mu.
Wasu mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da harin da aka wannan Amurka a ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001, wato shekaru 15 bayan harin kenan. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan karo, da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin duk waɗanda suka yi hidimar kawo muku wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Sako na farko ya ce, duk tsintsin da ya kira ruwa shi ruwa kan doka. To, tsohon gwamnan jihar Katsina, wato Ibrahim Shema, sai ka gaggauta miƙa kanka a hannun hukumar EFCC domin ka yi musu bayanin sace kuɗin al'ummar Katsina da ake zargin ka da yi. Daga Naziru Abubakar Sabu Gusau, wannan sakon kuma ya ce, ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan tangal-tangal da tattalin arzikin ƙasa ta Najeriya ke yi a halin yanzu. Albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Daga Arabiyu Awwal mai faci gidan Madi da Abdullahi Saraki Tangaza da Sha'ibu Diamond gidan Madi duk a Sokoto. Assalamu alaikum BOA Hausa. Ziyara da jakadan majalisar ɗinkin duniya mai kula da jin ƙai ya kai ƙasar jamhuriyar Nijar. Allah ya sa ziyara ta sa ta amfani al'ummar ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Amin. Daga Yusuf Muhammad Gagarawa, ƙaramar hukumar Gagarawa, jihar Jigawa, Najeriya. Salam BOA Hausa. Daman ƴan magana na cewa faɗin duk da yafi ƙarfinka sai ka maida shi wasa. Ba komai sa nayi wannan kalami ba sai dan ganin yadda tsagerin Niger Delta ke ta miƙa wuya ga jami'an tsaron Najeriya. Da wannan muke fatan Allah ya sa wannan miƙa wuya da tsagerin ke yi ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ma ɓarnata duk kiyar ƙasa da suke yi. Amin. Sako daga Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a Zamfaran Najeriya. Daga mutawakkil Gambo Doko, ɗalibi a kwalejin Gumel, yace BOA don Allah ku faɗa wa gwamnatin jamhuriyar Nijar da ya kamata ta ƙara azama wajen yakar ƙungiyar Boko Haram, ganin yadda suka ƙara matsa hare-haren su a yankin Diffa. Wannan sakon kuma yace, assalamu alaikum BOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Tabbas matakin da wasu daga cikin tsagerin Niger Delta suka ɗauka na ajiye makaman su yayi daidai, ganin yadda ta sanadin su tattalin arzikin Najeriya ya zama koma baya, dalilin tabargazar da suka tafka a baya. Da fatan sauran tsagerin su ma za su miƙa wuya domin samun zaman lafiya a Najeriya baki daya. Daga Malam Ya'u Adamu Bulkacuwa.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana a takaice.
Hafsan sojojin Najeriya General Tukur Yusuf Buratai ya ce rundunar sojan Najeriya tana samun ci gaba sosai a ƙoƙarin da take yi na murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram. General Buratai ya yi wannan furucin ne a lokacin da ya ziyarci muryar Amurka. Jami'an ƙasar Pakistan sun ce yau Juma'a wani harin ƙunar baƙin wake na wani bam mai ƙarfi ya ratsa wani masallaci da ke cunkushe da mutane a arewa maso yammacin ƙasar ta Pakistan, ya kashe akalla mutane 23 da raunana akalla mutane 30. Wata kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar Sweden ta yi na'am da warantin kama wanda ya ƙirƙiro WikiLeaks Julian Assange bisa zargin yi wa wata mace fyaɗe. Hukuncin da kotun ta yanke ya share fagen a yi wa Mr. Assange tambayoyi a London a watan gobe idan Allah ya kai mu.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa, sai Daniel Brown wanda ya bada umarni da injinin mu Vasco, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin jin shirin yau da gobe, wanda Halima Jimarau da Usman Ahmed Kabar za su gabatar.